بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، نتلاتا وان ديكي تقوس جواتا بالحجة رمضان الله صلى الله عليه وسلم جبو إعادة دريبو دا تلاتين دا شدا دي كومي يكي دا عشرين دا بيو جواتا ترى idan zikar huwa ya haura Isa qamarin alaihi salam tana da 2015. Allah madaukakin sarki ya sake kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karatu a littafin da muka saba shine Mukhtasarul Akhdari fil Ibadati ala madhhabil Imam Malik. Muna kuma karatu a cikin Kitabus Sahw ko Babus Sahw na cikin wannan littafi din babin da yake magana akan rafkanuwa a sallah. Mun tattauna abubuwa da yawa wancan sati wanda ya kunshi irin mutun yayi dariya ko mutun yayi huri a sallah ko mutun saboda tsoron Allah madaukakin sarki yayi kuka duka da hukuncen da suke da akwai a cikin littafi din. Inda zamu tashi karatu a yau shine maganar atishawa, meye matsayin atishawa idan mutun yayi ta a cikin sallah. Ine mala yace wa man aqafa fi salatihi fala yashtagil bil hamdi wala yurda ala man shammatahu wala yushammitu aqisan. Mala yake cewa wa man aqafa fi salatihi, wanda da yayi atishawa a cikin sallar shi, wanda yana atishawa sallah yana cikin sallah atishawa ta zo mashi, sai yace fala yashtagil bil hamdi, to kar ya shagaltu da godiya ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana idan kana cikin sallah kai atishawa, to fadin alhamdulillah da aka saba idan mutun yayi atishawa to ba a fadin ta cikin sallah. Wala yurda ala man shammatahu, kuma da kai atishawa din wani da yake gefan ka kuma sai ya ce yarhamukallah, a wannan shi ma ba za ka maida mashi ba, ba za ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ba wa ghafarallahu lana wa lakum, ba a maimaitawa mutun idan yayi sallah, idan yayi ya ga koda ya gaishe ka. Wala yushammitu atisan, kuma kai din a karan kanka ba za ka gaida wanda ya atishawa ba, in wani ne a kusa da kai ya atishawa to ba za ka gaishe shi ba. Dama wani aikin guda uku su ne suke leke da atishawa, ko dai kai kai atishawar ka gode wa Allah. In kai atishawar ka gode wa Allah wani ya gaishe ka, to shi ma za ka maida masa haƙƙi ne akan kira mana atishawa, ko kuma wanda ya atishawa a kusa da kai ka gaishe shi. To idan a sallah ake duka ukun ba a yi, kai ba za ka yi godiyar ba. Sannan in wani ma yayi garaji ya gaida kai to ba za ka amsa mashi ba. Haka in akai ne wani akwai atishawa ba ruwanka da shi, to abinda ake da akari da shi shine sallar shi. Sai ce fa in hamidallaha, in kuma da atishawar ya gode ma Allah bisa mantuwa ko bisa garaji, sai ce fala sha'a alaihi, ba da wani hukunci akan shi. Mutum da atishawa ich sai ce alhamdulillah, ko a zuci ko a hankali, to wannan dai ba wani hukunci da za a dora akan shi, ba maganar sujada qabli, ba magana sujada ba dai. Amma abin da aka fi so shine mutun yayi shiru matsayin a cikin sallah yake. Sai maganar kuma hamma, sai ce wa man tasa'aba fi salati saddafahu, wanda ya atishawa a cikin sallah saddafahu, yace shi ma zai rufe bakin shi. Abin da aka saba dama dai idan mutun yana cikin sallah ya atishawa, abin da muka saba shine mutun yana rufe bakin shi. To ko da sallah ce wannan daukan hannun da zaka yi ka rufe bakinka, to wannan baya jawo maka sujada qabli, baya jawo maka sujada ba'di, wannan babu komai ana yin sa a cikar a cikin sallah din. Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga okay nake ta atishawa ko na'am, wa man tasa'aba fi salati, wanda ya hamma a cikin sallah saddafahu, zai rufe bakin shi. An samu hadisi daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbul ataf, Allah madaukakin sarki yana son atishawa, wa yakrahu at-tasa'u, amma baya son hamma. Sai ya ce fa idza tasa'aba ahadukum falyuruddu mastata'a, idan ɗayan ku yayi hamma, to sai manzo Allah ya ce yayi kokarin jinke ta, yayi kokarin rike ta gwargwadon yadda ya samu hali. Ina yace wala yaqul ha, irin yadda ake da mutum yana cewa za ka ga bude baki sai yana rike ta. Yace to idan mutum yana atishawa kar ya bude baki, wannan nasa kakakaka din nan take fitowa, kai kokarin rike ta kai kasa daidai gwargwado. Sai yace fa inna madhalikum minash shaitani, wannan atishawar ko kuma wannan ita hammar daga shaitani take, hamma al'amari ne na shaitan. yadhaku minhu kuma idan yaga ka kakkabe baki kana wannan hammar taka gaba ɗaya kuma sai ya koma gefe sai ya rika wa dan adam dariya to wannan yasa aka ce ko sallah kake idan hammar ta zo maka to so ake ka sa hannu ka rufe sai ka rage mata ƙarfi ka rage wannan ƙaran ba kuma zaka ba wa dan damar yi ma dariya din ba hadisin kuma Imam Al-Albani yace shi ma ingantaccen hadisi ne haka ne Imam Malik shugaban wannan mazhaba din ta Malikiya ko aka ce shi ma ya kasance idza tasaaba fi ghairi salati saddafahu bi yadihi wa nafas wala adri ma fa'alahu fi salati aka ce Imam Malik idan ya atishawa a wajen sallah yana rufewa bakin shi sannan sai ya huri mai ruwaya ta amma ban san baya yake idan yana sallah to ko ba san baya da Imam Malik yake a cikin sallah amma dai abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni duk inda mutum ya atishawa ya rufe bakin shi ayi hamma kai to wannan rufe bakin baya jawo sujada qabli baya jawo sujada ba'di to kuma baka damar idan kai hamma ka rufe baki wannan yake tsoratar da kai kenan yawan aikata a sallah kenan idan ba sallah ake ba a so a ganka kana yawan daukan hannu ka rufe bakin ka ka sosa jahin baki ka sosa jahin kai kai kaza wannan wasu ayyuka ne da suke daidai da rufe baki to tunda aka ce kenan an baka dama idan kai hamma ka rufe bakin ka kenan idan ba hamma bace ko larura ce ba a so mutum a ga yana yawan aikata da hannunsa a cikin sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wala yanfusu illa fi saubihi aka ce bai dace ba mai sallah yayi tofi illa fi saubihi face a cikin tufafin shi idan mutum tofi ya kama hi ko ya waye taro a cikin bakin shi a sallah ba maka dole sai ya fitar da shi to ba baka ba damar ka fitar da wannan yawun yadda kake so shine malai yace kawai ka sa shi a cikin rigarka in dai a cikin sallah ne ta same ka sai a cikin rigarka hima yace min ghairi ikhraj hurufin hima ana so ka fitar da shi ba tare da fidda harufa ba kada ka bai gefa rigarka kuma kace tuf haka ai tuf da zaka faɗa hima wannan yayi kama da harafi yayi kama da kalmi zance to ba a so a kallan zance kuma larabawa suka ce hi ne a samu harafi guda biyu alifun da fa'un wannan shine mafi kankantar zance saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma ko to uff aka ce ita ce mafi kankantar zance to na za a samu tuf kenan kana daukar sunan me kana daukar zance sai ya ce to ana fidda yawu ne ko ana tofi a cikin sallah amma ba tare da an fidda harafi ba wannan shine abin da ya dace sai aka samu hadisi daga Nafi' daga Ibnu Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da su baki daya din yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ra'a nukhamatan fi qiblati almasjid wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci kawai sai ya ga wani ya kaka majina ya tofa ta a jikin bangon masallaci fataghayyaba ala ahli almasjid sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranka ya baci ga wanda suke cikin masallaci me ya kawo majina kuma har jikin alqibla almasallaci wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su inna allaha qibala ahadikum Allah madaukakin sarki na inda dayan ku yake fuskanta idan zai yi sallah fa idza kana fi salatihi sai manzo Allah ya ce in mutun ya kasance cikin sallar shi fala yabzuqanna aw qala la yatanakhamanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya tofar da yawo ko kuma kar ya kaka majina thumma nazala to da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umarnin in ɗayan ku yana sallah to kamar yana fuskantar Allah madaukakin sarki ne sai manzo Allah ya bada umarni guda biyu kar yayi tofi kuma kar ya kakar da majina to ita kuma majinar da ya gani a bangon masallacin ya zara ita thumma nazala sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauko daga kan munbarin fa hatta ha bi yadihi sai ya sa hannunsa ya kankare majinar da take jikin bangon wannan masallacin dan masallacin ya zama tana da cikakken tsafta وقال ابن عمر رضي الله عنهما من ذا عمر اولاد عمر هي كما يجي غبره cewa idza bazaqa ahadukum falyabzuq an yasarihi ko ala yasarihi idan dayan ku zai yi kaki ko zai yi tofi a cikin sallah to ya kaka hagun shi wannan dai mun fara samu ina ake yin kaki kenan shi mala ya ga mana idan za a yi tofi a sallah to lalle mutun ya tattare tufafinsa sai ya tofa a jikin tufafinsa kar kara ya fito to amma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi tofin kar aka ta majina to wanda yake ruwar hadisin sai yake cewa idan za a yi tofin mutum zai iya tofawa a gefen hagun shi wanda yasa muka sake dauko wannan hadisi na Anas dan Malik mai hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana fi salati idan ɗayan ku ya kasance a cikin sallah fa innahu yunadi rabbahu to lalle shi wannan mai sallar yana tattaunawa ne da ubangijin shi fala yabdu qanna bayna yadayhi da kar yayi tofi a gaban shi wala an yaminihi haka kar yayi tofi a bayan shi walakin an shi malihi tahta qadamihi al-yusra sai dai yayi tofin a gefen hagun shi kafar hagun shi ta hagu to anan ne zai tofa yawo da haka idan yawo ya taukuru a cikin bakinka kana sallah to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka dama kayi tofi a sallah yace to yaka koma gefen hagunka sai ka jefar da yawunka a gurin yaso sai ka sa kafarka ta hagu sai ka take shi ka lullube wannan abin da ka tofar a cikin sallah kenan to wannan kuma daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fadin wannan hadisin masallacin manzo Allah babu shin fada ko ta tabarma masallaci ne kawai rairayi aka zuba da haka kenan kana tofa yawo a gurin zaka sa ya kafarka sai ka rufe ta shikenan sai ka ci gaba da sallah baka saba wa kowa ba to kuma yanzu mu a masallatai yanzu an shimfida tabarmi wasu lita ta masallatar an shimfida kafiro sai ga tiles nan in ka tofa majina kawai yana zuwa yana hawa ta daga shikenan ta zubar da shi kenan ko sai mutum ya ce dalle sai ya aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefa a gefen hagu kenan ka duba tile din mutane karau sun wanke sun goge ka tofa majina aka in an yi magana ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tofa a hagu wannan ita ce sunna to sai mutum ya kalli kuma ya yanayin masallacin da yake sallah kenan idan masallacin ku an shimfida shi da tile an sa masa carpet an shimfida tabarmi to ai kai ma tsafta ka ce cika ce ta kamala ta dan adam a tattar da masallacin naka a goge shi manzon Allah ya ce ayi ne saboda hagu wata kirki na sai ga kenan karatun mai ahalari kenan kamar yana da muhalli kenan muka kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ɗayan mu kenan a masallatai irin namu ne yanzu to dan ya tashi sallah kare ku a yin tashi tofi kare kuskure yake a cikin tufafin shi kuma da yau muna hagu a masallatai da hankici a cikin ajihunka ko idan ba ka so ka sa rigarka sai ka dauko hankicinka sai ka dinga bakinka haka sai ka saka yawunka ka goge shi kenan ba tare da kai tubdin ba ba tare da ka jefa a dama ko hagun masallaci ban ka kallibe kanka a cikin mayafinka ba wanda ya san me kake a cikin sallah sai zama to ka fita daga da'irar matsala din kenan wala yanqusu illa fi thawbihi kada ɗayan mu dai a cikin sallah yayi tofi face sai a cikin tufafin shi shi ma ba tare da fidda harafi ba wallahu ta'ala alam da ka mun samu hukunci guda uku kenan daga fara karatu akwai hukuncin atishawa akwai hukuncin hamma akwai kuma hukuncin tofi sai ce waman shakka fi hadasi wanda yana sallah sai ya shakku cikin hadasi aw najasati ko ya shakku a wajen najasa fatafakkara fi salatihi qalilan sai ya yi tunani a cikin sallarsa kadan thumma tayaqqana taharata daga baya sai ya hakikance tabbas yana da tsarki tabbas jikinsa ba najasa sai ya ce fala shay'a alaihi wannan babu komai akan masallaci din kai da zukun kabbar ta sallah kun yi raka'a ɗaya da liman ko in ka tuno cewa to ai ni kwa na tsugunna na kama ruwa na yi tsarki ko ban yi ba yanzu wannan shakku ne yazo cikin ranka sai ka tuna cewa ai na ɗauki ɗakwankwani guda uku na tukkaɗe na kuma dangwale na jefar da haka ka samu tsarki kenan ko kuma na ɗauki fiya wuta ko na ɗauki ruwa na tsarkake jikina wannan babu matsala mutum ya fita daga cikin shakku kenan ko kuma a'a na ɗauki yaro akwai fitsari a jikin yaron sai na tuna ai na ɗauki ruwa na yayyafa to tunowar ka ɗauki ruwa ka yayyafa ya fitar ka daga cikin matsalar me matsalar najasa to wannan dan tunanin da za ka yi ka tabbatar da akwai tsarki ka tabbatar akwai rahin dauda a jikinka sai malaki ta wannan tunanin bai bata ma komai a cikin sallah ba shine yace fala shay'a alaihi Allah madaukakin sarki ya samu dace magana ta gaba sai yace wa manil tafata fi salati wanda shi kuma yayi waiwaye a cikin sallah sahiyan da mantuwa fala shi'a alaihi yace shi ma babu komai a kan shi sallah yake sai dan juya da gefen idansa sai ya hango abin da yake arewa da shi ko ya hango abin da yake kudu da shi shi ma wannan bisa mantuwa sai mala yace fala shi'a alaihi wannan shi ma babu komai a kan shi wa in ta'ammadahu in kuma da gangan mutun yayi sai yace fa huwa makruhun to wannan abin abin ki ne ba a so mutum yayi waye a cikin sallah wa in istadbara alqiblata in kuma har ya juya wa alqibla baya sai yace qada as-salata gaba ɗaya sai ya yanke sallah dan haka shi ma waye mun same da hukunci guda uku kenan inda kuskure ne mutum yayi to sallar mutum babu komai akan shi. Yana sane sai dan waiwaya haka, ko ya waiwaya hagunsa ko ya waiwaya daman shi, sai ma da yace makaruhi ne. A garin waiwaya sai ya zamanto mutum gaba ɗaya haka, ya juya da jikin shi, madadin gabas ya juyo ya kalli yamma. Malamai suka ce akalla tsabunan sun yi ne tsunsa su ma sun juya sun bar alƙibla. Shikenan kana haka kawai kana juya ka sake zada kabo sabuwar sallah ne, wa in tabdar wa in tadabara alqiblata qata'a salata. Inda zai juya wa alqibla baya to sai ya yanke sallar, sallar ta sa ta riga ta lalace. To me za mu samu a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da waiwaye din? Akwai hadisi daga Aisha Allah madaukakin sarki ya dada ita, qala take ta sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil kifati fi salati. Na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama meye matsayin waiwaye a sallah? Idan mutum yana sallah ya waya hagunsa ko ya waya dama, meye matsayin? Faqala sai manzon Allah ce huwa ikhtilatun yahtalisuhu shaytanu min salati al-abd. Yace shi waiwaye a sallah, yace sane ne dauki daidai ne shaydan kewa mutum a cikin sallarka. In ga mutum yana sallah kit 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 kit, to shaydan ne yake masa dauki daidai. Inda za a kaso a yarinya gida gwangwano ya yi tozo ku, ajima ta ɗauki ɗaya, ajima ta ɗauki ɗaya ga ta yi kwalaku, in mai wace ta ɗaga gwangwano ta ɗan zazzago shi, eh za ki ɗagowa, ta za ki zara, ta za ki zara ga ta ke gani ya yi kwalaku. Ya ce to duk wanda ka gan shi yana waiwaye a sallah to ɗauki ɗaya ne manzon, a ɗauki ɗaya ne shaɗan ke masa a cikin sallah. To ana zara ana zara har ya je lokacin da sallar ƙimarta ba za ta cika ba. Wani shi ne matsayin waiwaye kenan na farko a sallah, aƙallanta a ce ka yi sallah shaɗan ya zare maka daraja uku. Ko ya zare daraja hudu daga cikin ta ayya karya ka. Yace ikhtilatun yaqtarisuhu shaytanu min salati abd. Wani hadisin kuma daga Jabir hi kuma yake cewa ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi jinya. Fa sallaina wara'ahu, sai muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bangaren hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita kilisa, sai ya fado daga kan dokin da yake kan shi, sai ya samu ciwo a jikin duwawunsa ko a jikin cinyar shi, wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tsayawa yayin sallah ba. A wannan zaman ma kuma a gidansa aka haɗu aka yi sallah din, ɗan dubiya da kowa haɗu aka yi aka yi sallah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Jabir yake cewa da manzon Allah ya samu wannan rahin lafiyar, yayi sallah ne a cikin gidansa, yace fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune. Wa abubakarin yukabbir, shi kuma abubakar yana ɗaga murya inda aka samu ladansi kenan ko. Idan liman yana da larura ne muryarsa ba za ta kai zuwa ga mamu ba, to anan ne ake iya ɗaga murya. Limaminku ya tsufa, muryarsa kaɗan kake fitowa, bai fi iyaka sahunga ba za su ji ba, to wannan sai a ɗaga murya. Ko masallaci yana da girma kamar masallacin juma'a, to yana ji duk samartakan limaminku ba zai iya kabbara da za ta haɗe kowa da kowa ba. Da haka to wanda suke bayan sa yasu ciccira da kowa zai ji liman yanzu yayi ruku'u, yanzu ya dago daga ruku'u, yanzu ta fusu jara, yanzu ya dago daga sujada. Da haka bai sallah aka ce Abubakar yana yin kabbara, yusmi'un nasa takbirahu, Abubakar yana ji yadda mutane kabbarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai ce faltafata ilaina, sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dan juyo ya dan waiwayo ya kalli inda mu muke sallah a bayan shi. An samu matsalar me? Na? An samu matsalar waiwaye ko? Shi Jabir din sai yake ta faltafata ilaina, sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farkato sai kallo inda muke. Fara'ana qiyaman, sai ga mu ai mu duka da muke bayan sa muna sallah ne a tsaye. Fa ashara ilaina, sai ya mana ishara cewa a zauna. Wannan ma mun samu abin da ya wuce a baya ko, babu ishara a cikin sallah ko? Amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara cewa to a zauna. Fa qa'adna, to gaba ɗaya mu sai muka zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa sallaina bi salatihi qu'udan, sai muka yi sallah da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna zaune. Yana sallah a zaune saboda bai da lafiya, mu ko muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ma a zaunen yake yin sallah. Falamma sallama qala, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare sallar sa sai ya ce in kuntum anifan taf'aluna fi'la farisa war rum, kun ku kasance kun kusan kasancewa yanzu yanzun nan ku yi aikin majusawa da aikin Romawa, ku yi aikin Farisawa da aikin Romawa. Manya manyan sarakuna guda biyu ne, ko dai Kisra ko kuma Kaisar ko, ko dai Kisra a Farisa ko kuma Kaisar a Rum, to su ne manya-manyan sarakuna a wannan lokacin. Sarki yana zaune kuma kowa yana tsaye, ko kuma shi yana tsaye kowa yana zaune. Sai ce to wannan abin da kuka so ku yi, kun kusa ku yi aiki ne na Farisawa, ni manzon Allah ina zaune ku duka kuna bayana a tsaye, yayi kamantacce ne da aikin da arna suke yi. Ko manzon Allah na tsaye ko kuna zaune, kawai ya kusa aiki irin na arna. Da haka yace shi yasa na muku ishara akan cewa ku zauna din. Me aikin Farisa da Roma? Sai manzon Allah yake cewa yaqifuna ala mulukihim wa hum qu'udan, sai ce suna tsayawa ne akan sarakunan su, alhali su sarakunan nasu suna zaune. Fala taf'alu, sai ce kar ku aikata wannan. E itammu bi a'immatikum, ku kwaikwayi limamanku. In sallaka qa'iman fa sallu qiyaman wa in sallaka qa'idan fa sallu qu'udan, in yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye, in yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune. Imam al-Albani ya ce hadisin kuma ingantacce ne, inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ya ra'ayi kenan, mu dai abin da ya kawo mu cikin hadisin mas'ala ta waiwaye ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai dan waiwaya ne da gifan idan sai ya ga alama cewa sahabban shi a tsaye suke, sai ya musu ishara cewa su zauna. To wannan sahabbayen da yake nan ya balle sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko bai balle waiwayen ba, ko bai balle sallar ta shi ba. Sai muka sake dauko wannan hadisi shi kuma daga Allah dan Abbas, kuma Ibnu Khuzaimah ya rawato hadisi, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaltafitu fi salatihi yaminan wa shimalan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci a cikin sallar sa yana juyawa dama, yana waiwayawa dama, wani lokaci yana waiwayawa hagu. Sai yace wala yulawwi ya unqahu khalfa dhahrihi, amma fa baya juya wuyan sa ya koma bayan shi, baya waiwayawa haka fa, baya waiwaya kalle bayan shi. Kala Abu Bakar, shi Ibnu Khuzaimah din da kanshi sai yake cewa qauluhu yaltafitu fi salatihi, fadi Ibnu Abbas fa da yake cewa manzon Allah yana waiwayawa a cikin sallar shi, ya'ani yalhadu bi aynihi yaminan wa shimalan, yana tsokaci da idansa a damar shi da hagun sa. Wani lokaci idanunsa yana dan karkatawa dauko masa abin da yake arewa, wani lokaci yana karkatawa dauko masa abin da yake me, abin da yake kudin sa idan yana sallah, damar shi da hagun shi. Imam al-Albani sai yace wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne. Kenan in akwai wata mas'ala ko akwai wata bukata, nan ne ya kamata mutum ya dan waiwaya da idansa, mu dan harba idansa ya dauko hoton abin da yake gurin, inda matsala dauki mataki, in ba matsala shi kenan. Kana cikin sallah ya kaji alama tas tas, misali alamar wuta tana sufa, sai ka dan sa idanka kyas ka hango abin da yake faruwa a gurin, sai ka ce insha Allah ba matsala, matsala ta riga ta wuce, sai ka ci gaba da sallar shi. Karba kana cikin sallah wuta tana tatas, kuma ka dake ka ce ba komai, a da komai, nemo rahoton abin da yake gurin, mun wuce a baya ko wani haddabar sai yake rijiya dan kanta kuma sai masa a cikin sallar shi, in ka tabbatar ba matsala in ka sai ka ci gaba da sallar ka. To irin wannan waiwayen shi ne malami, ko dai zaman to sahiyan ko kuma lil darura, to irin wannan falashi alaihi, baya bata sallah, baya gurgunta sallar mutum. Tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yayi ishara ya waiwaya, kuma har yawa mamansa ishara cewa su zauna, ko bai rage darajar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Jabir ya ko Ibn Abbas ya tabbatar cewa manzon Allah na tsokaci da inadinsa, damar shi da hagun shi, amma yana yi ne fa idan larura ta kama ko bukata ta kama. Mutum ya waye ta ga waiwaye da yawa da gangan a cikin sallar shi, in dai ta kai ga ya juya al-qibla, to gaba ɗaya sallar ta baci. Yin sa ba larura kawai kai ne, saboda tsaye gumi kit 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 kit, saboda kawai tsaye gumi, to wannan tauyewa sallar ka daraja kake rage mata naza kake, yasa malai yace makruhi ne. Muka karanta kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ikhtilafun yaktalisuhu shaytanu min salatil abd, sanene da shaydan ke yi a cikin sallar bawa, Allah madaukakin sarki yake yi. Wannan ita ce matsala ta gaba akan matsala ta waiwaye. Sai dauko wadansu matsaloli, sai ce wa man salla bi haririn aw zahabin أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. وتصور مغنكم أخو ما ليتي ومن صلى بحرير وان دي صلى دتفافي نا الحريني أو ذهب كوكما يتوقي صلى أكوي زيناري أجكيش كو زيوبين زيناري كو أبوبون زيناري أهنش مسألة كينا أو سرق في الصلاة ko yayi sata a sallah, yana cikin sallah da suka yi sujada kawai sai ya ga wata fallilar ruwa ta taso fado sai danne ta. Eh, an samu barawa cikin sallah kenan ko ko ya gane radibin wani ta fado he dafita farawa a sallahu aw saraka fi salati aw nazara muharraman ko kuma ya kalli wani abu da yake haramun ne a cikin sallar shi yana salla wanda kin akan titi yazo kambarta he ga ƴan mata sun zo wuciya he bi su kwar da idanun shi kallan matar da ba ta ka ba mai hadari mun wuce a baya cikin himfida shi ko wa nazaru ila al-ajnabiyyati wa talabbu bi kalamiha ko baya dace ya ga muhakallabi ya kalli matar da ba ta sa ba ko ya tsaya jin dadin zancanta to he qurawa ƴan mata ido he da suka yi nisa sana zuje sai ta astaghfirullah ya ci gaba da sallar shi ko kuma wani tsareci yana sallah sai ya hango yana cikin sallah matsaloli guda hudu kenan shi alharini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne da alharini da zinare sai ya manzo na al'umma sai ya ce haramun ne sai ya ado da shi yace wannan na karna ne a duniya mu mujira za mu hule da su a gobe alkiyama dan haka baya dacewa mutum ya sa su a duniya kuma kadan daga cikin su shine akwai wata kaida ta malamai suna cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bil hirmani wanda da yake gaggauta kawo abu kafin lokacin sa yi to sakamakon sa fa Allah yana haramta masa wannan abin ne an hara ka sa zinare a duniya dan ka more a lahira he kace a duniya ma fa sai ka more he kace ka bar ado da zinare to ko ka shiga aljanna ba ma yake haramta maka ado da zinare tunda ka kai naka a duniya tufafin alharini hine fa kowanne daraja da tsada a duniya har gobe sai aka ce to a bar arnasi ado da shi su more ko ku yi hakuri ya Allah madaukakin sarki ya kai mu lahira za ku more to in ka ci gaba da sa su kana kecere ni he a haramta maka sana ka a gidan aljanna da haka kenan shi matsalar alharini abin da yasa malaika alharini haramun ne namiji ya sa zinare haramun ne namiji ya sa to mutum sai ya zo sallah kuma da kayan haramun a jikin hannun shi ya matsayin sallah ita sallah haramun ce har ma Allah ya ce a datse hannun mutum idan abin da ya sa ta ya kai rubu'u dinar to he ga mutum kuma ya datse waya ta 30,000 a cikin sallah ko ta 20,000 a cikin sallah ya za a yi kenan ko kuma ya tsaya kura ido yana kallon haramun sallah yake amma ana ni program a TV kuma program din mara kyau ne rabi ruku'u rabi idansa akan TV yana hango abin da yake a cikin TV sai malai ya ce dukkan waɗannan abubuwan idan an hada sai ya ce fa huwa asi shi wannan masallacin sunansa mai saban Allah madaukakin sarki to ita sallah kuma da ake mai matsayinta sai ya ce wa salatuhu sahiha sallah ta ingantacciya ce tai mutum ya sa kafatubabin alharini yayi sallah da su sunansa mai sabo ya keta dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zunubin wata kalin zunubin ya fula dan sallah amma dai sallah tana nan tai sai ya sa zinare a hannun shi tai amma dai yana nan da zunubin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai yayi sata a sallar sallah tai sai dai dan an kama shi bayan an kare sallah ya dauki waye 20,000 kuma sai a wuce daga nan a datse hannun shi amma dai ba shi mai ta sallah azhar ba tai ba sai mai ta asar ba tai amma dai su za a datse hannun shi Allah madaukakin sarki ya sa mu datse aka wanda ya sa ido ya kalli wani abu na haramun shi ma duka sunansa mai sabo sallar sa ba ta baci ba wallahu ta'ala a'lam na yi kokari dai na samu wani abu da zai goye bayan waɗannan maganganun dai amma dai Allah madaukakin sarki bai sa na tsaya kan wannan ba sai dai maganganun da na samu na malaman malikiya su suna magana ne akan hali na larura idan mutum ya zamanto bai da tufafi gaba ɗaya sai na alharini tufafin da yake da akwai wata kirbarawa shi goda da sai sungume akwatin shi sai wani mayafi na alharini shi kadai ne ya rage a cikin gidan da aka yi tashi sallar asubahi ba komai a gidan sai mayafi he lauye jikinsa sai yayi amfani da shi wajen sallah wannan larura ce ta jawo akai wasu malaman suka ce tai wasu malaman suka ce a'a da ya sa wannan alharinin gare a jige ya sallah tsirara saboda kar a keta dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dai kusan ita ce matsala da na tattauna a nagari akan wannan amma dai wata magana samu akan hadisi kai tsaye wanda suke da alaka da wannan wallahu ta'ala alam ko kula ta bata hararo mu abin da zan iya dauko an dogara kan shi ba wallahu ta'ala alam Allah madaukakin sarki ya samu dace sai magana ta gaba sai ya ce wa man galaqa fil qira'ati بكلمه من غير القران سجد بعد السلام wanda ya kuskure a cikin karatu da wata kalmar da take ba ta alqurani ba to sajada ba'd as-salami wannan zai sujada ba'di mutum yana cikin karatu sai ya kuskure ko zai kabbara ta furuku sai ya fadi wata kalma wadda ba ta alqur'ani ba yanzu kamar zance ne kenan shigo cikin sallah ko to tunda ba muhallin zance a cikin sallah to dalilin wannan ne zai sa mutun yayi sujada a ciki ba sujada ba dai karatu yake sai karatu ya kwace mashi kawai sai ya furta wata kalma ko kuma yana cikin karatu alhamdulillahi rabbil alamin wani guri da ya saba rike hidi ya zo gurin da ya rike sai ya ji sal ya wuce sai ta yawwa kagon ai dadin ya saba rukuwa ne a gurin da ya zo gurin kawai yana karanta sai ya ji ya wuce wannan dadin sai ya sa ya ce yawwa ko alhamdulillahi alhamdulillahi tana cikin qur'ani ba matsala a kanta amma yawa babu ita a cikin alqur'ani ko to wannan kalmar ta yawwa saboda kuskure ya sa mutun ya furta ta to sai ya mata sujada ba adi ko kuma karatun ya kwace masa kokarin dauko abin da zai sa kuma sai dauko wata kalma a wajen alqur'ani to wannan tana da bukata sai ya mata sujada ba adi wallahu ta'ala alam wa in kanat min alqur'ani fala sujuda alayhi in kuma kalmar a alqur'ani take to babu sujadar komai akan shi yayi kuskure ya kawo bakuwar kalma a cikin karatun shi amma kalmar da ka ita ma cikin alqur'ani ce shikenan ba kuskure kamar fita ce daga sura zuwa sura da muka wuce a baya wannan babu matsala a cikin karatun shi sai daidai illa yataghayyaru al-lafzu aw yufsida al-ma'ana har sai idan lafazin ya jirkita ko ma'anar ta baci fa yasjudu ba'da salami to anan sai mutun yayi sujada ba'adi ayar da yake daukowa sai ya kuskure sai ya koma dauko wata ayar ita ma ayar a cikin qur'ani take ko kana a cikin qur'ani take amma kalmar da ya dauko sai ta ruhe abinda ayar take so ta fada an samu kuskure ko ma'ana ta baci to indai ma'ana ta baci a wannan halin to kuma sai kai mata sujada ba'adi wallahu ta'ala alam wa man na'asa fi salati fala sujuda alaihi da haka mun fita daga matsalar kuskure kenan a karatu idan mutum na cikin sallah karatu ya kwace mashi sai ba kuwar kalma da babu ita alqur'ani ta fado karatun wannan tana da bukatar sujada ba adi in tana cikin alqur'ani ba a mata sujada idan ma'ana ta baci ko ka jirkita lafazinta to wannan ana mata sujada ba adi matsala ta gaba ita ce matsalar gangadi wa man na'asa fi salati fala sujuda alayhi wanda ana sallah sai ya gangadi wannan gari fala sujuda alayhi wannan babu sujadar komai akan shi watakil kwana yana tarawihi ko kwana yana tahajjudi da azumi ko tun karfe 5 bin dare suke ta tilla karatu har Allah ya kai su karfe 4 ana tilawa da karfe 4 kafin a gama sahur ayi wane ne an kira sallar asubahi imaliman da yazo hezar bakara shi ma zai tasa ta hajjudin ko da haka yana cikin karatu sai dan gangada haka ya sake dawo ya dan gangada haka sai ya dawo to irin wannan baya rusa sallar mutum sallar tana da lafiya a kadau na eh mobi sai ke gani sai a tura masa ne zure ban ganin mobi sai shi laifin sa yana nan a matsayin sa na mai kallon fim amma dai gangadin a wannan halin ba zai bata sallar ta shi ba wa in sa kula na umuhu in ko baccin sa har yayi nauyi a wannan gangada har ya dabe wuta san yayi lu ya tafi zai kife sai da na ba suka tokaro sa na aka rike shi kaga ayi wannan an fita daga gangadin an wuce wani hali ina yace a adad wudu'a ko a adad salati wal wudu'a to wannan sallar sai ya maimaita ta kuma sai ki alwala alwala ta wuri sallar ma kuma ta wuri tare da ita sai ya fita masallaci ya saki alwala ya wanke idan sa da dan girgije in ma zai dan tsalle guda biyu ko guda uku sannan ya dawo masallaci ya jona wannan dai sallar da Allah ta riga ta lalace wallahu ta'ala alam watakil matsala kan gangade matsalar da muka wuce dai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana aka kirawo sallar isha'i mun taba ambata ta a cikin karatun wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito bayana gida yana zaure mutane suna ta jira sun saba zuwa ayi sallah 7 da rabi karfe 8 8 da minti 10 ko 8 da kwata sai manzon Allah yake fitowa ana jira ana jira ana jira ana jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ba har sai da aka yi wajen 10 da wani abu mata sun fara fusga da yara Umar ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ya rasulullah raqada an-nisa'u was-subyan mata fa da yara sun fara bacci a cikin masallaci da Umar ya dawo sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidansa shi kuma har ruwa ya dusowa haka daga jikin gashin sa wata kilki na da ga masa sai da ya shiga yayi wanka sannan ya shigo masallaci da ya shigo masallaci aka kabbarta sallah yayi sallah aka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai ya ce wallahi ba dan karna takura al'umma ta ba da a irin wannan lokacin zan umarce su su yi sallah yace musu kuma bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah matsawar a masallaci yake yana jiran sallah to ana rubuta masa ladan sallah dan haka kenan tunda kuka zo karfe 7 kuke zo ne kuke jira na 7 8 9 10 duk malaiku suna zo ne suna rubuta sallah 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 in ba dan malaiku bane su gaji awa uku ana rubuta abu dai haka za su yi ta rubuta muku har a kare wannan yace kuma wallahi innaha ko innahu la waqtuha law la ashuka ala ummati wallahi daidai wannan lokacin shine ya dace a yi sallar isha'i ba dan kana takura al'ummata ba to su wannan wanda suka yi baccin su ne suka dauke mu aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bai tambaya ba su waye da suka yi bacci yayi nauyi ko bai yi ba ku saki alawla ko kun saki bai tambaye su ba to kabar ta sallar akai kuma da za a ga masa an ce mashi raqada mata da yara sun yi bacci ko wata kalwar sai ya tawili sai ya ta ai kalmar ruqud ko kamar raqada ba maki bacci ne mara nauyi ko don ka dauke ta ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki amfani da ita akan ashabul kafi wa tahsabuhum aiqawan wa hum ruqud wa kalbuhum basitun bi ra'ihi bil wasil Allah ta in ka leka su cikin kokon zaka yi tsammani idan su biyu suna kallon ka haka Allah madaukakin sarki mun su farbacin su kala leka ga ido bi suna kallon kai kai baya tahsabuhum aiqawan wa hum ruqud sai Allah ta amma suna cikin bacci mai dauki to kaga in kace kalmar ruqud ba bacci take ne to ka ce ashabul kafi ba bacci ba suke shekara 300 da wani abu kace ba bacci ba suke da haka kenan kaga kalmar raqada din da Umar ya amfani da ita ita din Allah madaukakin sarki ya amfani da ita aka ce maka kuma raqada ne sabo su biya to sai malamai suka ce a abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saki Allah saboda abu zaune suka yi baccin su babu yadda za a yi mutun yana zaune yana gengedi har ya zamanto wani abu ya fita daga jikinsa da zai karya masa Allah ba tare da ya azkara ba to in a zaune ba zai karya ba to min babal aula ce kuma tsaye me ba za a karya ba indai ina zaune alaula ta ba za ta karye ba to babal aula ce kuma ina tsaye ba za ta karye ba tunda mai natsuwa kamar ya mai zaune kamar ya fi samun natsuwa akan me akan wanda yake tsaye wannan yasa manzo Allah ya ce in kai fushi kana tsaye ka dawo me ka da ka zauna saboda zama ya fi kawo natsuwa akan tsayuwa wallahu ta'ala alam da haka idan mutun gengede dan fusgehi a cikin sallah wannan babu laifi wa anin almarid haka nan ne shi mara lafiya mutun ne yana sallah kuma sai yake dan nihi saboda ciwo yayi nauyi a gare shi wa tanahnuhu lidarura mughtafaru da nihin mara lafiya da gyaran murya saboda larura wannan mughtafaru duk an yabe ba matsala a cikin sallah mutun mara ce ta dame ya ja muryarsa ko kuma mara lafiya yana wannan nihi to wannan nihi in dai rahin lafiya ce ta sa ko gyaran murya illa rura ce ta amfanar da shi wannan dukkanin sa ba matsala a cikin sallah walil ifham in kuma dan ka fahimtar da wani ne halin da ake ciki sai malamai suka ce munkaru abin ki ne ba a so wala tubtilu salatu bihi amma sallah ba ta baci wani sai higo cikin gida sai ya fara kiran matar shi ita kuma tana can cikin daki sai ta gyara mana sai ya ce okay sallah take malikiya suka ce makruhi ne amma sallah tana nan ba ta baci ba amma illa rura ce ta haifar da gyaran murya wannan ba matsala akan shi wa man nadahu ahadun matsala ta gaba yace kuma wanda wani ya kira shi yana sallah sai wani ya kala ma kira fa qala lahu sai aka ce wannan mai da aka kira din yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah kuriha malatihi ma nan makruhi ne wa sahhat salatuhu amma sallar sa tana nan ta inganta kana cikin sallah kawai ne ya kwala mai kira to dan karba kiran yayi tsawo sai kace subhanallahi sai ka tsarkake Allah madaukakin sarki to shi kuma inda yaji ka tsarkake Allah ai zai gane sallah kake sai mallai yace to wannan sallar tayi daidai amma dai makruhi ne in an kira ka kawai kai shiru ka kyale matso sallar farilla kake in kuma sallar nafila kake wannan babu laifi ka amsa idan wanda ya kira ka din yana da authority akan ka kamar zamanin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su suna sallah sai su amsa mashi haka akai da Ubay ibn Ka'ab ko yana cikin sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira shi sai ya shiru manzon Allah sai ya kira sai ya shiru da ya kare sallah sai manzon Allah ce na kira ka baka amsa ba sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah nake sai yake ce maka kuma baka karanto fadin Allah madaukakin sarki wallazina amanu tajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku ansa wa Allah madaukakin sarki da manzon shi idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku to yi zai kira ya karantar da shi sirrin Fatiha ne ai ku akwai rayuwa a cikin ta kenan ko sirrin Fatiha daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kenan abin da ya dace a lokacin Ubayyu an sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in sahabbai suna wannan lokacin in manzon Allah ya kira su za su amsa kamar kai yanzu kana cikin sallar nafila kuma Allah ya kaddara baba ka tana da dan zafi sai ta kwala ma kira ya za a yi na sai amsa ko kuma ba wanke yana da zafi ransa zai baci sai ya kira ka sai ka amsa mashi ko kana cikin sallah sai ka kade ka ce na'am ya zo kai kaza kai kaza kai kaza shi to Allah ya ba man to za da ma mun tibi ina cikin sallah sai ka kabbata sabuwa kai ko ka je ka biya bukata ka sai ka dawo idan Allah hada ka da baba mai kwazaba ko baba mai bacin rai da wuri to ko a cikin sallah kake sai kai ta ka tsantsa sai daga cikin manyan manyan malamai da aka yi sai ya zo a zauna a wannan majalisin irin wannan ya bude karatu an bude littafi haddathana haddathana haiwa ba su taleko sai ce kai wane je ka zuba kaje abinci yake na sai ya ajiye littafin sai ya miƙe sai ya ɗauko hatsi ya zuba musu a sa ruwa a yi komai a yi waye yayi yayi sai kuma ya dawo ci gaba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai dora kan da aka sahi da zama lafiya duk yasa hiju raidu da aka yi rahin sa'a mai ibada ne ba mai karatu bane yana masallacin shi a gefen gari yana ta tula sallar shi babu sa sai ta biyo juraij kwana biyu bata ganye ba juraiju yana sallah sai ce Allahumma tsanmi wa salati ya ubangiji ga baba tana kira na kuma ga sallah ta yi sallah ya fara jin dadin sallah in an sa mata kenan ko yi shiru sai ya kale ta jira Zinabi bai kare sallah ba sai ta koma washe gari ta sake dawowa Juraij sai ce ubangiji ga baba ta zo kuma ga sallah ina yi sai ya zabe ci gaba da sallar shi ta sake dawa wuri na uku Juraij ya zabe ci gaba da sallar shi sai ranta ya bace ta ce Allah kar ka dauki ransa tunda dai sallah yake ji kuma yake jin magana uwar shi to Allah tunda yake jin magana uwar mu Allah kar ka dauki ransa har sai ka hada shi da taruwar kai ta juya sai ta fiye lokacin da yake sallah ya ji lokacin da ta faɗi wannan Allah kar ka kace sai ka hada shi da sharrin karuwai sai ta juya sai ta fiye shi kaga sallah ce sallah yake babban aikin da yafi komai a wajen Allah madaukakin sarki ko ayyul a'malu ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi burge Allah madaukakin sarki a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacin da yana abin da yafi burge Allah madaukakin sarki to amma saboda uwa aka tsokano kuma sallar ta nafila ce ba ta farilla ba abin da ya dace ka sai sallah ya amsa mata sai ya amsa ya tace to Allah kare mutu sai ya ga sharrin taro sai ta kada ta tafiyar ta to abinka kuma da alduar uwa ba wahala amsuwa suna wannan kawai aka fara labari a cikin gari ai Juraij sarkin sallah ne saboda sallah ma ya tahi ko to kanya kuma bayan gari yayi daki ba abin da yake sai sallah abinci ma da kare yake zama ya samu yace duk inda aka faɗa ka ai wannan bawon Allah ne ina mutum zai samu rayuwa irin ta wannan aida ya more ko ina haka ake faɗa to su kuma ka san mutanen banza in ana ya faɗar kai na kirki ne haubi suke ji Allah Allah suke sabata ka da haka in ka je office kana da gaskiya ya tsane ka in ka je guri kana da gaskiya ya tsane ka guri ka za ya tsane ka su ake wahe ka dawo irin su sai ka wani zafi gare ni wani uzura gare ni wani kaza gare wasu suke duka he ka sassauta ka watsar da ayar qur'ani ka watsar da hadisi ka zo daidai da su baka da falala a gurin su sanai ku zauna lafiya kalau da haka da labari ya yada cikin gari sai wannan karo ta ce ta ku kalani ni ku zan auna muku ummu tuman kirki ne inna banza ne da haka yace kwalliya ta chada ado ta fita duk abin da za ta fita yata yi dawa ina za ki ta ce wajen mutuma wajen Juraij ko da haka inda zai ta yi ta kwala kira Juraij Juraij ta zagaya ta dan ta bullo ta nan albani yace yo mutuman da bai kula uwarsa ba ina zai kula wata karuwa da haka yau ta zo a banza gobe ta zo a banza jibi ta zo a banza ita kuma ta ci alwahi ta ce ta nuna iyakar shi da haka da karhi dai da tarasa yadda za ta yi ta samu tattauna da Juraij barantana ma magana fasikanci ta shigo shi kuma kiya idan yayi kiwo tun da gurin babu inuwa sai ya dawo jikin bukar Juraij sai ya kara a gurin sai ya sha inuwa da haka wannan karo tun da ta zo ta kasa samun matsala rana ya tabawa makiyayi dama ya dan rage zafi daga yayin suka kara a jikin buka Juraiju suka yi abin da za su yi kaddar ubangiji kuma sai ta dauki ciki a kwana daya kwana biyu wata uku ya ta fara amai sai asibiti ya akai wa baki ciki tace ba kun ga inda nake yi ba ai mutumin ne kamar wasa kawai ta aihu ya ina ji ka sami yaro take ai dan mutumin ne Jureju kuma kowa a garin ya ga tana tafiya wajen da Jureju yake kuma ta yi kungurumin daji wajen wa za ta ba kowa a daji kura dai bata wa mutun ciki na ka dole aka ce cikin Jureju ne sarki ana wahi labari na sauran masu fada mu ji an gama kariya kenan ko naka ustazin kana da sai kai a hankali ana gaya wa sarki aka ce ai ga abin da Jureju yace ku je ku rufe dakin ku zo da shi bai an ji jawabin sa wanda haka ana zuwa Jureju yana sallah nan jiraha ya kare sallah wata ma da ta jiraha kura ta yi ta tafi da haka biru kawai suka fara zuba daki tirirudu za a ruhe daki ya ga ta kife shi za a yi nan kuma ya zabi tutawara ya gudu ya bar sallar kuma da haka sai ya fito suka ruhe daki aka kawo shi aka dauko da ya aka taho cikin gari me ake karansa an gama ruhe daki an baje shi me ake kara nan aka ce ai kai kawai wanda ciki mun kama ka da cikin shege kuma tsaida maka haddi za mu yi ayo nan kuma yahudancin ya motsa ranan za a tsaida haddi kuma tunda mutum arziki ne ko kowa zai laifi tsallake amma kai in ka taba za a tsaida maka haddi a ranan ce me aka yi aka ce ai ga wanda nan kai kama da ciki kuma ga danka nan a hannun sa yace wannan dana yace eh yace to wannan abin da ma ba kenan ta fada ita ce ta tabbatawa a kaina yace yana neman izini guda biyu a bashi dama ya kira mahaifiyar shi a bashi dama ya yi sallah aka bashi tunda hukuncin kisa za a masa mutum in ya bukata a lokacin da masa hukuncin kisa ana bashi da aka yaje kira ummar shi ta zo gaban sarki yace wannan abin da muke ciki yau bakin da kika yi mun ne da aka kiroki Allah madaukakin sarki ya sama mana mafita ke da kika ce kar Allah ya dauki rena he na ga sharrin karo ga he na gani a gaba na yau to ki saki irin wancan addu'a da kika yi Allah ya fidda mu kuma na he tayi la'asar kuma yace to Allah madaukakin sarki ka bashi mafita ta gama yasa indai kana da uwa a duniya ko kada mai fi a duniya ai ka gama ka tara malami ya cinye ma shanu ya cinye ma awaki ya saka binne dan akuya ya saka binne jaki aikin banza yake maka ita babar da ka tana gida ka je Allah ya bada sa'a ta isa dun ka din malami dubu wallahi ta fi baki malami dubu ka je Allah ya baka sa'a an gama in ku tace alatsi ne albarka duk garin in za su tare su sa maka albarka sai ka ga matsala wallahi sai ka je Allah madaukakin sarki ya baka mafita ya miƙe sallar raka'a biyu ya roki Allah madaukakin sarki a cikin sallar da to Allah kaga halin da muke ciki Allah ka fidda mu uwa ta yi addu'a yayi sallar roki Allah madaukakin sarki sai yazo aka ce a dauko masa yaron ya kwaye dai cikin yaron ya duba daidai cibiyar sa ya caka yace kai yaro waye ubanka yaro kawai sai ya bude baki yace ubana wane mai ciwo a bayan bukkarka shine ubana mutanen gari gaba ɗaya kuma suka dauki kabbara yau ga wali ya fito a hito da kai ai me sa yaro yayi magana ai ya gama zama wani ai yau ina sa yaro yana magana duk masu kudin siyasa ne sun zo gidana da haka suka ce ai ga wali ya fito Jureju ya zama wali da haka yanzu anan Allah madaukakin sarki ya fidda shi daga sharrin da ya fada kuma ita uwa ba a kunya ta saba da sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa sharrin karuwa da haka dai muhalli abin da ya dauke mu shine in dai mutun na sallah in dai ba tun nan dai ba ta farilla bace kuma ya ga ran uwarsa za ta baci ko ran mahaifi ya amsa mata gare sai ke sabo sallah ta fi masa alkhairi da haka akai wannan mutanen gari suka ce to shikenan daki da muka ruye kai hakuri za mu dauko da zinare da azurfa mu gina maka dakin ka in wani yanzu kuma ya sayar ku sai a ji daki na zinare da azurfa alabari yake kankara ko da kadan kadan yana saidawa sai ta a yadda kuka ruye daki na nalaka ni na gina da gumina kun zubar babu haƙi ku je ku maida mu yadda yake na laka ku mun rufe yadda yake in ci gaba da sallata akai kuma amma dai muhallin shahi shine idan mahaifiya ta jawo matsaro ba sallah ba sai ta farilla kuma ka fuskanci kamar ranka zanta zai bace ranta ya bace ba ta bukata ita maka addu'a fa sai kaga tasirin wannan bacin ran nata da haka matsaro mutum yana da iyaye ita ta tsantsan su iyaye sun yi hakuri da iyayensu su iyaye sun yi hakuri da iyayensu shi uba kare zaman to mai yawan tsinuwa kare zaman to mai yawan renuwa kare zaman to mai yawan bashi da hayyace fadan sa cikin matsala bai sani ba haka shi kuma da ya zaman to ya san haƙƙin mahaifin shi kare ke fifita matan sa akan mahaifin shi kare ke fifita abokai akan mahaifin shi kare ke abubuwan da bai dace ba a cikin kuma bar mahaifin shi sai a zauna lafiya kallo shi da yake ai haƙƙin su su iyaye su tsotsa ka iyaye su Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda dai aka kira shi a sallah yace subhanallahi ma da yace makruhi ne amma dai sallah tana nan daidai da daidai ba abin da ya bace cikin ta ومن وقف في القراءة نعم لم يقرأه نعم ما لتي ومن وقف في القراءة وان دينا كراتو سيتبرك ولم يفتح عليه أحد wani bai buda mashi ba bai tayar da shi ba sai yace taraka tilkal aya malam sai yace to ya bar wannan ayar wa qara'a ma ba'daha ya karanta abin da yake bayan ta liman yana cikin karatu ko tsit ya dauke wuta ta gaban tazo shiru in ya koma ya zode da gurhe ya ciburki kuma wata kiliya sha ta duk inda ya tsallake mamun shi da aka yi ka kare ko ya je ya dawo shi bai tuno ba mamu ba wanda ya tuno ya je ya dawo shi bai tuno ba mamu ba wanda ya taro ba wanda ya tuno ya za a yi kenan sai malai ce taraka tilkal aya ya bar ita wannan aya da ta rike shi wa qara'a ma ba'daha ya karanto da take bayan ta ya zo karatu ya zo kan har aya ta takwas ya ci shi ta tara ta zo ta yi amma ga ta goma amma tabbata san akwai wata tsakanin ta takwas da ta goma akwai tara nan ko to ta tara ta rike ita zama kura sai aka sai ya barta sai ya karanto ta goma ya dora wannan babu komai a cikin sallar sa taraka tilkar aya wa qara'a ma ba'daha fa in ta'azzarat alayhi in kun abin ya cije ta gaban nata ma ba za ta zo ba sai ta wannan ta zo ba zai iya hango abin da yake ba ba sai ya karanto wannan ta'azzarat abin ya ci tira sai malam ya ce raka'a ya ruku hikenan ba matsala subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada والذي اخرج المرأة تاكي زوا ياي تزو بلا تزو با كغبانتا بلا تزو با يكي نصيح قرى يركو كوا يهوتا فانت اذر عليه ركعة يركو با مصالة ما لسي ولا ينظر مصحفا بين يديه بغي جوب القرآن ديكي غبانسا بدين يتنو ما ماكي اما صلى الله عليه وسلم كانت راكي اجي قرآني ياي ابن يافس كرا to kada bai saboda ya ciyo ce a fahima zai ruku ba yau yayi aya ahirin kuma tun daga sahuda an rike to kare me yake hannu ya dauko qur'ani ya buda ya ga wace ce ta biyar din ya cigaba a kare in dai abu ya ci tira hikinan tun daga raka'a ta hakuru ya hakura yayi ruku wala ya duru mushafan bayna yadihi illa an yakuna fil fatihati sai dai idan matsala ta kasance a cikin karatun fatiha ne fala budda min kamaliha ita ba maka wasai an cika ta bi mushafin aw ghairihi da alqur'ani ko da wani shi in dai fatiha ce ta rike ka to ba maka sai ka suka ta wannan babu sauki a cikin ta malikiya suna da magana mai kyau ko suna da magana mai tsauri akan fatiha in dai fatiha ce ko ake gamda gamta zo a cikin sallah da haka in ka ci ji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu taqi kai taqi zuwa to kuma musu buda maka su gaya maka ko ka dauko qur'ani ko kuma kai sai kana kuka har Allah madaukakin sarki ya tausaya maka karanta Fatiha ba haka ba sallah ba za ta yi ba in ba babu Qur'anin to hikenan sai ka salance ka koma gida ka karanto Fatiha raka ka ga inda kake kuskure ka da ka ci gaba in istighfari kai Allah in wani laifi kai Allah ya dauke karatun kai istighfari Allah ya tunasar da kai ita dai ba maka walalle Fatiha ya dazo jam da jam ita kuma nan bisa sharadin idan mutun ya iya kenan in dai ka iya karatun Fatiha to so ake in ka zo sallah sai ta yi in kuma koyanta ne Allah madaukakin sarki bai hore maka ba wannan kuma kana da mafita a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an koya fatihar ka kasa dauka shikenan sai kai tasabih da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar shikenan in kai su shikenan ko la ilaha kamar dai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada na mata da sigar tasbihin yake in kai su tasbihi ne kala biyar akwai subhani a ciki akwai alhamdu akwai tahmidi a wani da akwai halala wani yake tsafar ko ne kawai kare abin ya kwace min da kwalwata amma in ka jere su wadannan tasbihin da zaka yi da hamdala da halala shikenan fatihar ka ta yi daidai amma wannan sharadin ka ne mu karatu Allah ya rike ta ba za ka iya karanta fatiha ba ke za kenan idan mutum yana da zuwa makaranta fatihar ba ta samu ba ba za ka sa masa dan wuta bane kace a tunda bai iya fatiha ba kenan ba zai iya sallah ba tunda bai iya ba sallah dan wuta ne babu wannan a cikin addinin musulunci in dai mutum na zuwa makaranta na daukan karatu tana da uzuri na zo in koyi fatiha na kasa kana da abin da zaka iya addinin musulunci kuma sallar ka tayi daidai mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in koyi ruwa ne ba wanda tafi haka ba laraban kauye ce yace da rantsai da Allah tun da yake a rayuwar shi bai ga gwanin koyarwa ba malami mai theology mai methodology yace ban ga ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya lai ban gani ba saboda an masa ya gani a gaban shi to manzo Allah ya tissa mutun a gaba ya koya ya koya ya koya Fatihar ba za ta yi ba da ka inda kana ba makaranta kai Fatihar taki don aka koya maka abin da zaka yi kenan ka fita illar kawai ka zauna a gida ne to wannan baka da hujja da zaka ga Allah madaukakin sarki amma in dai ka zo baka tadda karatu ba ko Allah ya sa ba za ka rike ba kana da uzuri a wajen Allah madaukakin sarki da ka inda kuskure ya faru a cikin Fatiha wannan ba makawa mutun sai ya cika ta ko da alqur'ani ko da budin mamu sai dai an zo Fatiha dam da dam sannan sallah za ta yi fa in taraka minha ayatan sajara qabla as-salami in kuma ya bar aya ɗaya tak a cikin Fatiha aya ɗaya ce ta zo to sai ya mata sujada ba'di aw sajara qabla as-salami sai ya mata sujada qabli sai ya zama to ya samu uzuri a wajen Allah madaukakin sarki haka dai wannan shine ra'ayi malam wallahu ta'ala a'lam wa in kana aksara in ku abin da ya bari a cikin Fatiha sama da aya ɗaya ne sai ce batala salatuhu sallata ta riga ta lalace dole dai Fatiha ta zo yadda ya kamata Allah ya samu dashi wa man fataha ala ghairi imamihi wanda kuma ya budi ga mutumin da yake ba limamin shi bane batala salatuhu yace hi ma sallar shi ta baci kun mai yake an yi sallah kuna shafa'i da wuturi sai ka ji wani sabbu ta rike shi a gefanka kana cikin karatunka kawai ka ji ya ruku ya je ya dawo ya je a doye ka tausaya masa kace wallahi kaddara fahada kace eh tafai wuce kaga kai ba limamin ka bane kai kana sallah ka kuma ka zo kara wani budi a can gefe eh malaci to kai ta kan ta bace ni ta saka gyara masa ya tuga wuce kai ta ka ta bace sai kuma inda ya kai ka wa man bata ala ghairi imamihi batala salatuhu sallata ta bace to limamin ka fa kenan limamin ka ya rike zaka yi masa budi kenan sai ta shi limamin naka yace wala yaftahu ala imamihi ba zai bude ba ga limamin nashi illa an yantazira al-fatha hasse idan limamin nasa ya jira budin aw yubtida al-ma'ana ko kuma ya bata ma'anar al-qur'ani to anan sai ka masa budi limamin ka yana cikin karatu kawai ka ji ya tsallake aya hudu ya karanta ta daya ta biyu ta uku ba ta hudu za a je ba to ba ta hudu ba ta biyar ba hida ba bakwai kawai ka ji akan aya ta takwas ka ce kai dawo kaza ba a yi inda ya tsallake ya ci gaba kawai ka kyale ya ci gaba da karatun shi ko daga wannan sura ya tsallaka ya dawo nan ko daga ran ya dawo nan inda ba bukata yayi ba ko hida kansa ya hajirin jikin sa wani abu ya faru ba a masa magana sai gabar ya je duk inda zai je mun wuce a baya a tsallaka daga wannan sura a zo wannan daga nan a dawo nan wannan baya bata sallah da haka idan limamin ka ba jira be maka ka ne masa masa budi to ba a buda limamin ko kuma abin da ya je goma anar ta baci ya cire wasalin sama ya maida shi kasa akwai gwanda in ka cire wasalin sama ka maida kasa ma'ana ka sai ta baci to sai limamin da irin wannan ma'ana ta baci sai ka dawo da shi ka gyara inda wasalin yake dan ma'ana ta zo daidai shine idan mutum ya bata ma'ana karatu ya baci yace wa man jala fikruhu fi umurid dunya wanda kuma tunanin sa ya kai ya komo akan al'amuran duniya na qasa sawabuhu to ladan sa ya riga ya lalace walam tubtil salatuhu amma sallar shi bata riga ta baci ba mutum yana sallah kawai sai tsaya dan yi tunani kadan shi ba akan al'amarin tsarki da muka faɗa ba ba akan al'amarin najasa da muka faɗa ba wani al'amuran duniya ne suka fado masa a rai sai ya tunani akan shi to wannan yake cewa hi ma na qasa sawabuhu ladan sa ne ya ragu amma sallar bata baci ba yana zaune kawai shiru to ya kai adakar auren shi za a sa auren nan a kusa ko a nesa to Allah dai ka taimake mu sai ci gaba da karatu dan wannan kistin da ya saka bi go musu uku uku wannan ba za ka je sallar sa ta bace ba na qasa sawabuhu ladan sa ne yake tayuwa amma walan tubti salatu sallar sa ba ta bace amma idan al'amarin yana da alaka da addini ko yana da alaka da lahira wannan sallar ba ta bace shi yasa muka wuce can idan mutum ya tuno najasa ko ya tuno tsarki ya tsaya ya tunani ya tabbatar da cewa yana da tsarki wannan aka ce babu komai akan shi ba magana rage wallada ba magana sujada kabla magana sujada ba dai shi wannan ba matsala komai akan shi sallah ba ta bace ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Umar dan Khattabi yake cewa shi galibin yakin da ya tura yana hirin rundunar ne yana cikin sallah in dai ya tura yaki ya tsaya masa a rai to sai ya kabbarta sallah sa ne yake tunanin ya zai haka Bukhari ya kawo shi mu'allakan yana tunani wani ne zan ba komanda guri kaza menene matsalar su ta ya kamata a bullo musu a samu nasara dawa-dawa ya kamata a hada wani yakin sun kuru ya kamata a yi me ya kamata a yi a cikin sallah duk Umar yake kulla wannan Abubakar sai kuma bai taba tunanin yaki a sallah ba sai ya ci nasara shi kuma idan ya tura a cikin shi amma kuma duk kallon maganar yaki da maganar jihadi ba magana bace ta me ba magana bace ta duniya magana ce da take da alaka da addini magana ce da take da alaka da lahira wannan yasa babu tawayyar lada a cikin ta wallahi ta'ala alim Allah ya sa mu dace amma zancan duniya ne tsagwaro don ka tsaya kai tunaji a cikin sallah ka koda na minti biyu ne to sallah ka tana raguwa yasa manzo Allah da ya bada tukuicin aljanna ta yi ga wanda bai zantar da kansa cikin sallah ba Umar Usman dan afan da ya kwatantawa mutane da ake alwala sai ce ya ga manzo Allah ya alwala irin tasa da manzon Allah ya kare alwalar ce to duk wanda ya irin wannan alwalar yayi sallar raka'a biyu rak bai zancan duniya a cikin bace na bashi garantin gidan aljanna inda zaka yi sallah kai alwala mai kyau kai sallar raka'a biyu inda ba zancan duniya a cikin ta to tabbas ka sami gidan aljanna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi kai wa kanka ta ka tsantsan kana neman gidan aljanna ga tanan garanti a raha ana samun ta a cikin sallar raka'a biyu rak da haka in kuma tafarin lace kai ta kake zanci a ciki to wannan kana rage ladan sallarka karatu na kare ko gaba ta kare da zamu kwana akan ta kusan a gabe yake a cikin gaba da duk da cewa zamu zo a cicire da shi yace wa man da fa'al mashiya baina yadayhi wanda ya ture mai wucewa ta gaban shi kana sallah wani yazo zai wuce ta gabanka sai ka meka masa hannu ka tokare da yake ma ka dan tura shi da baya gane cewa sallah kake to wannan hangazawar da kai a ita ma aiki ce ko to ture mai sallah ta gabanka aw sajada ala shaqqi jabahatihi ko kuma mutum ne zo sujada sai dora tsagin gohinsa abinda muka sani za a yi sujada gohi ake tabbatarwa fadin gohin ka ya zama to gaba ɗaya na ƙasa to amma da kago kai ka dan karkatar da gefen gohin ka dan tsus ne ya taba matsala ta biyu kenan ko turewa ko sujada a gefen goshi aw sajada ala fayyatin aw fayyatin min amamatihi ko imamatihi sai ce dukkan wannan falashi a alaihi ko kuma mutum yayi sujada akan kuri na farko ko kuri biyu na rawanin sai ta hima babu komai akan shi akwai nan suka yi rawani za ka ga katar rawani ne suka yi ga rawanin ya tudo a gaban gohinsa to idan ya meka sujada ya ga koda wani bangaren na gohinsa ya taba amma za ka ji wannan rawanin nasa ya tokare ba ya taba wannan gohin ba ya taba kasa akwai wani bangare na gohinsa da bai taba kasa ba saboda wannan tudun rawanin nashi to in ma tudu ɗaya ne ya taba ko tudu biyu ne ya taba wannan dai sallar ka tana nan ba matsala da mai ture wanda zai wuce ta gaban shi da mai sallah a tsagin gohinsa da wanda rawaninsa zai taba kasa dukkanin waɗannan sallar su ba ta ɓaci in dai an yi wannan ba matsala an samu hadisi daga Ibnu Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗaya ku yana sallah fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi to kare bar kowa ya gitta ta gaban shi fa in aba in mai wucewar yaki sai manzo Allah ce falyuqatilhu ya yake shi ka dage kar ka bar ya wuce yace fa inna ma'ahul qarin akwai shedan ne a tare da shi in shedan ya kallafa sallar ka wucewa za ta yi lafiya kalam wannan sallar da alama za ta karbu sai su kallon shi ana kiranka to ka ji kamar an tsika kai kofar za ka wuce to shedan ne ya turo shi ya wuce ta gabanka ko ba komai da an rage mata wata daraja ta gabanka sai manzo Allah ce to da ka ga mai wannan mai wuce to kare shi in ka to karaki to rai da karfi ya gane ta ba da mar ga wuce ta gabanka yace wannan mutumin hidan da yake an gazo shi ta an gaza ya karka bare wuce ta gabanka sai dai a hankali kuma karka an gaza wuce da zai maku da bango ko da sallah kuke kun gaje police ya saba ka wahala dan haka in yazo zai wuce kai ta ka tsantsan karka bare wuce ta gabanka wannan kenan kaga hina dalilin da yasa mallan yace idan mutun ya hangaje ko ya to kare wanda yake wuce ta gaban shi ba matsala Anas dan Malik yake cewa wani lokacin sukan zo sallar Juma'a a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai cike masallaci ya cika sai da mutum ina za a yi sallah kenan sai area masallaci ko kuma kan tituna kan wane ne to idan rairan Madina ta sha zafin rana ta gasu in ka dora gohinka zaka ji kamar ana gasa shi kamar masallacin Juma'a na farki in ka je sallar Juma'a lokacin masan wai akan kwalta eh ka je in ka dora ka ji dinku gohin yana gohin ne ya ko to wannan dora gohin da kewa zaka yi ta kone gohin koya zaka yi sai Anas bin Malik sai yake cewa ai muka ji irin wannan zafin sai mu rika gotar da gefen goshin mu ko mu ja hannun rigar mu mu dora hemi sujada akan wannan sar hannun rigar ta mu dan ya rage musu zafin wannan kwalsar da take da akwai yasa mallan ne yace to wanda ya dora gefen gohin sa wajen sujada wannan babu komai a ganshi amma da nafi idan larura ta haifar da haka watakila akwai kurji a tsakiyar gohin kaga ba dama dora tsakiyar gohin akan nasa sai dan dora gefen shi ko kuma akwai wannan tsananin ranan da ya dora ji ta kura sai dan koma nan gefen ya koma dan nan gefen wannan ba matsala a ciki kuma tun farko maganin aikar a fara ku samu abun sallah mai kauri ka himfada kai sujada ta abun sallah ka ba mu laifi ko kuma ka samu abun da ake kira al-khumra ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da kumra idan akwai wata irin karamar sallah da za a ga alhazai suna kawowa daga maka ko sai ga kamar ta imutsi mutsin yara an yekara bai ka dauka yara mutsi mutsi ake koyawa sallah ko ba dai yara kanana ake yin ta ba saboda manya ake yin ta in ka je gurin da yake da datti da yawa baka so ka dora gohinka ko akwai wani tsananin zafi rana yake a jahi daidai inda zaka dora gohinka yake sujjada akan ta yasa Imam Bukhari kullu babi babu sujudi alal khumra yadda ake sujjada akan dan karamar wannan sallaya din ana yi akan ta dan haka to idan zafi yayi yawa ba musulunci bane ba kuma birgiya bace ka bari rana ta taga sargohinka samu abin da zai maka maganin rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka dora gefen riga ko ka dora hankici ko wani abu ya rage zafin ranar taka amma dai kai da mutum irin na yan shi a kuma ko kasance ba ta da tsarki za a dora mata mai tsarki kaza ne ya ce kasa ba ta da tsarki kuma ya dauko ka ba muhuti a masallaci ya dora shi kuma masallaci hutun a cikin wannan kasar kabar ta fito kuma aka samu wani bakawai ya saka da haka kasar ga sakar bahauhi kuma ya dora ta ce zai sujjada kanta wai ta fi kasar tsarki alhali kuma kabar akan kasar ta fito ko kuma ya dauko wata kasa da wata wani kasa daga wata kasa an dauko ta an kawo ta sanan sujjada kanta ce za ta karbu wani kuma sai na Ali radiyallahu anhu da wanda yake saman sai na Ali radiyallahu anhu bai taba sujjada akan wannan kasar ba har Ali ba duna bai taba sujjada a wannan kasar ba tunda bayan Ali ya yi ya rasu ne aka samu kasar Karbala din ai da haka in dai kai ba nan bane hadafin saboda kawa kanka maganin rana ne ko wani abu wannan babu laifi wallahi ta'ala alam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne waju ila tira ardu tahuran masjidan wa tahuran duk inda fadin duniya yake Allah ya ce abinda manzo Allah ya Allah ya mun alfarma aka shine duk inda kafa take to ni masallaci ce gurin sallaci a gare ni Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka dai da wanda ya hana mai wuce ta gaban shi da wanda ya sujada bisa tsagin gohinsa ko kuma rawanin sa ya taba kasa bai bari ba gohinsa gaba daya taba kasa wallahi ce malan duk falashi a alaihi wala shi'a alaihi fi ghalabatil qai'i wal qalati fi salati babu komai ga masallaci idan amai ya rinjaye shi ko kuma magos ya mai yawa a cikin sallah wannan duk babu laifi kana cikin sallah kana cikin zazzabi kawai ka amma ya taho kawai ka kwararahi ya tafi gefe in ka kare kawai ka goge bakinka ka goge bakinka in kana da hankici ka goge ka aje a gefe ka ci gaba da sallah ka sallah ba ta bace ba ko mutum yake yawan magos a cikin sallah wannan yar gyatsar mai dan mun tahowa da warin abinci ko sai ka yawan ta yinta a cikin sallah wannan duk ba ta bata maka sallah wallahu ta'ala alam ina ga kuma shine gurin da zamu kwana akan shi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace na'am wa alaikum assalam na'am sallallahu alaihi wasallam na'am misali kamar wanda muka wuce wancan sati na'am 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 to shi abinda muka wuce a baya cikin mai wannan littafin ya ce mustahabbi ne sannan kuma duka sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai wanda na rike sau da aka taba sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu na kasa yazo kafin na sama wata sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai yi ta da ya karanta Fatiha sai ya karanta suratul Baqara da ya tahi karatu na biyu sai ya karanta suratul Nisa'i da ya tahi karatu na uku sai ya karanta Ali Imran wannan ne aka taba samun karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasa yazo kafin na sama tunda sai an yi Ali Imran sannan ake Nisa'i ko to manzon Allah sai ya yi Nisa'i sannan kuma ya karanta Ali Imran anan ne kadai aka samu amma duk inda karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a ga ta sama ce take zuwa sannan kuma ta kasa tago kamar bistiqra'i bibiyar ayyukan manzon Allah kuma daga cikin hanyar da ake tabbatar da ayyuka a musulunci akwai istiqra'i bibiyar abubuwan da ya faru in ka tattaro sai ka kalli a siffar su take to wannan siffar haka take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sallar asubahi ta ranar juma'a duk sallar asubahin juma'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura biyu yake karanta mata har yabar duniya sura ta farko aka ce yana karanta alif lam mim as-sajda yana karanta suratul sajda to ita ake fara karanta a raka'a ta farko a ta biyu kuma sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul insani hal ata alal insani hinan min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura in ka kalli wata sai ka tada cewa to suratul sajda ita ce a sama hal ata alal insani ita ce ta biyu da ake tsaya a ce maka ayyukan manzon Allah ne nuna cewa haka ake karatun farko yake ake yi a farka'ar farko sannan wanda yake kasa ayi a raka'a ta biyu wallahu ta'ala alam jirkitar amma baya bata sallah na'am wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Na'am, mutum yana cikin sallah da liman sai ya manta yayin magana. Sai muka ce idan magana da yayi a wajen sallah take bisa karatu mu aka ce zai mata sujada ba abi. To shi kuma sai ya kasance san yi ga sallah tare da liman sun kare tare da liman. Za mu tadda anan gaba mallam yace wa sahawul ma'mumi yahmiluhu al-imam. Duk inda mamu ya rafkanuwa in dai sare za su yi sallama da limami to wannan limamin ya dauke bai wannan rafkanuwar da kai. Amma idan zaka ciko wata raka'a ba liman to kuma zaka yi mata sujada ba abi wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Eh. Sallata insha Allah amma da dubu ta tafi. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Na'am, ni ban kiyaye matsalar wancan tofin ba gaskiya. Magana dai ina jin hotan takwalwa ta amma dai gaskiya ba zan iya cewa komai akan ta a yanzu ba. Bana so kuma yanke hukunci daga raje ko insha Allah. Alaikum assalam. Ita sallar sallar asubahi ce? Eh kaga akwai sauraron raka'a biyu da neman ko? Kuma ba dama ta ji sauraron raka'a biyu ko? Sai ta hakura ta yi ta sa. Haka da nake tsammani. Ya ta kula sai tata tunda dai an riga an dauke wuta ko sauran al'amari ko tsakanin ta da yan wuta. Eh wa alaikum assalam. Eh ita du'a al-istiftah idan baka bude sallah tare da liman ba ta sauka akan ka liman yana fara alhamdulillahi rabbil alamin du'a al-istiftah ta sauka na du'a al-istiftah bakin ta sunna kuma an fara aiki na farilla kaida kuma ka kalla duk abin da muke wuce har a sahu in dai an fara aikin farilla to ana ajje na sunna da liman ya fara karatu ya kace to ka saurara idza qira al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana karatu nana karatu a zuciya sai ya ce mali una za'ul qur'an me yasa ake sukurkula mu al-qur'ani ina fara wani na karatu na neman higota an hana karatu mun babar aula hana addu'a da haka liman ya fara karatu da rubuta ta sauka akan ka kana shugo masallaci liman ya fara alhamdulillahi rabbil alamin kana kabbarta sallah kai ka ci gaba da sauraron karatun liman addu'a ta sauka akan ka. Eh tunda baka san ba ya fara ai ka kaddara himana ta sa ko abinda ka sani ai da yake yake hukunci ko bare ka Allah ya samu dace akan eh eh na'am. Eh kurtu eh na'am karkato fa a jiki ga likita nan ko yi wannan kurtun ai ina ji wajen mutum 100 sun tofa a jiki abin da yafi dace da katofa a nan kurtun ga da katofa a cikin rigar ka wannan kurtun a likitan ta bai dace a jiki a cikin masallaci ba akwai wanda yake da tarin TV in ya tofa a nan zai bari in kuma tarin TV an ce ko an rubuhe da kasa ya taso to wani ya tofa ya bari haka a bude kuma kai ma ya ka dauka kuma zaka tofa a ciki kai ma ka kamu da TV da haka kodo nan kurtin a cikin masallaci in dai tsafta kake so ka tofa a rigar ka fi maka zama lafi akan ka tofa a cikin wannan kurtu din amma a jihi ba dai fi bane ba amma dai dai karka tofa a cikin wannan aji na eh haka nake gani wallahu a'lam ba dai fi bane a jihi dan amma dai karka tofa dai ya bi alheri gaskiya Allah ya samu dace abin na to to ita mas'ala ce khilafiya ne dai abin da fiye da idan mutum bai sa sutura a gaban shi ba ko dai kai hakuri ka bi ta bansa ko kai hakuri ka gama sallar tashi wannan yafi alkhairi wasu malaman kuma sukan ce idan ka kiyasta abin da ya kai kamar dani uku iyaka da din da ya kamata ya sa sutura to in ka bi ta gurin baka wuce ta gaban mai sallah ba to amma matsala ce mai zafi da Imam Al-Albani da malaman Hijaz sun bambanta su malaman Hijaz sun ce ko a cikin masallacin harami ne in a cikin masallacin harami ne ka iya wuce ta gaban mai sallah Iko Albani ce ko a harami ne ba za ka wuce ta gaban mai sallah ba tunda manzon Allah da yace kar a wuce ta gaban mai sallah to kar a wuce kai in aka wuce ta gaban kai in ka wuce din kai da bi in aka wuce sallah sa daraja sa ta ragu da haka ya zama to ayi taka zan gaskiya in ba kamar masallacin haramin baka ba ko haramin Madina hine in ka ce dole kar a wuce zan tani za su samu takuruwa to in kallon nau'in haratin hi alin sai ido a wuce amma irin wannan masallacin namu abin da ya fi alƙawari abin sauki manzon Allah tun da ya ce la kana an yake fa 40 khairan lahu idan kif 40 ka tsaya tsawon 40 ya bi maka alkhairi mai ruwa da yake cewa zai iya zamantowa awa 40 yake nufi ko kwana 40 ko sati 40 ko shekara 40 da haka abin da ya fi alkhairi kai hakuri duk abin da yake kuma akwai sabani ka dauki bangaren da ya fi zama lafiya rahin wucin shi ne ya fi zama lafiya wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace ina ga kuma daga wannan insha Allah ba za mu yi karatu ba sai a bayan sallar lahiya wata kil gobe kuma Allah da ita ce ranar tsayuwar arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan wannan azumin na gobe yana cewa shi wannan azumin in mutun yayi kuma Allah madaukakin sarki ya karba yana kankarewa mutun zunuban da ya gabata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wata rana da shedan yake bakin ciki da ita a duniya kamar rana irin ta gobe ita ce ranar da Allah madaukakin sarki kiwa mala'iku alfahari da ita idan masu tsayuwar arfa sun tsayu suna cikin aiki wannan filin yayi falala sai Allah madaukakin sarki yace ku leko ku ga yadda bayina suke a gaba mala'iku za su leko su ga yadda bayin Allah suke a filin arfa sai tambaye su wai me kuke tsammani bayina suke ne ma zai ce musu gafaranka suke ne ma ta ku sheda musu na gafarta musu ana fadar wannan an ce hedan zai ta birgima yana bakin ciki yayi shekara yana zubar da mutane yana sa su kwaba yana sa su sabo yana sa su ta'addanci yana sa su kaza yanzu duka Allah ya tattara ya yafi ya sake duka masa aiki ya sake dare da farko to ba ranar da hedan yake bakin ciki da wannan to kai da baka je filin ba sai manzon Allah ya ce kai kuma an so ma kai azumi in kai sa'a sai ku haɗu tare da su a cikin wannan lada din kai ma yana kankare zunuban da ka aikata a cikin tsawon wannan shekara din matsawar baka zuwa da gindima ayyuka a cikin ta da haka wanda Allah madaukakin sarki ya sana da cikakkiyar lafiya yana da koshin lafiya yana da niyya yana da kyau ya azumci azumin gobe Allah madaukakin sarki ya samu dace sallar da zamu yi kuma Allah madaukakin sarki ya samu yi ta cikin alkhairi Allah samu yi ta lafiya mu gama lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda yake sun ci akwai kuskure Allah nuna mana daidai domin aiki da abinda ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin